الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شابكي قوات الربيع الأول hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 30 ga watan 8 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano, domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin Manzumatun Nuniyya ta al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, wanda muke bibiyar sharhin nan na Al-Qutufud Dawani, wato na Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na 53 a cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata mun karanta baiti na 96, baiti na 97 a karkashin imani da siradi, inda malaki ke cewa wasiratuna haqqun wa haudu nabiyina sidiqun lahu adadun nujumi awani yusqa bihassunni yu'adaba sharbatin wa yudadu kullu mukhalifin fattani. Wato inda malaki ke cewa siradi da ake magana akan sa, wannan siradin namu da zamu haura na tashin alkiyama, haƙun gaskiya ne, duk da cewa yana cikin labaran gaibu da Qur'ani ya gaya mana, na daga cikin labaran gaibu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin ingantattun hadisansa ya gaya mana. Da haka mun yi imani, mun kuma yadda duk da bamu ganshi ba, bamu taba ganin sa ba, amma mun yadda da wannan siradi wato gaskiya ne. Wa haudu nabiyina, sannan mun yadda kuma mun yi imani da tafkin Annabin mu sallallahu alaihi wasallama, sidiqun mun yadda gaskiya ne, duk da cewa bamu ganshi ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin sa. Allah ta'ala ya ce inna a'tainakal kautsar, an bashi kautsara, sannan ya gaya mana irin kalar ruwan tafkin nasa da irin dadin sa da irin yanda yake kau da kishirwa. Wannan tafki duk da bamu ganshi ba, insha Allah mun yi imani da shi, kuma mun yi imani da cewa insha Allah ta'ala zamu sha wannan tafki. Kuma sannan tafki ne wanda yake kewaye da kofuna, kofunan adadin su adadin taurarin sama. Manzon Allah wato malam al-Imam al-Qahtani yake cewa yusqabi hassunni, wanda kawai zai sha ruwan wannan tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sunni, wanda yabi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa amalan. Wannan shi kadai ne wanda zai samu tagomashi da shan wannan ruwa, Allah ka shayar da mu. A azaba sharbatin, amma kuma duk wanda yake dan bid'a, wanda yake shiyanci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama dan tawaye, dan adawa game da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yazo da shi, yake kishiyantar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani sakon daban, to wannan shi kuma zai sha mamaki. Wannan fitinan ne, ko a ina yake farar fata ne, ko baka fata, balarabe ne ko kuma wanda ba balarabe ba, to wanda duk ya zama haka ya zama fitinan ne, kuma za a kore shi daga shan wannan tafki ranar tashin alkiyama. Wannan baitoci guda biyu suna dauke da mas'aloli manya-manya guda biyu, daga abinda zai faru ya kuma wakana bayan tashi ranar tashin alkiyama, wanda wajibi ne yin imani da waɗannan al'amura guda biyu manya. Na farko shine mas'alar imani da siradi, wanda malaya gaya mana wata gada ce wanda za a shimfiɗa ta akan doron wutar jahannama, kuma dukkan mutane babu annabawa, babu mabiya, ba mata, ba maza, kowa sai ya bi ta kan wannan siradin, kuma ana wucewa ne gwargwadon ayyuka. Aikin mutum shine zai sa yayi saurin tsallakewa ko kuma yayi nawa wajen tsallakewa ko kuma ma ya rubta Allah ya kiyaye. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wanda za su ketare siradi kamar kiftawar ido, akwai wanda za su ketare siradi kamar walqiya, akwai wanda za su ketare siradi kamar iska, akwai wanda za su ketare siradi kamar ainihin wato ingar mandoki ko kuma amalan raqumi, akwai wanda zai sha da kyar, akwai wanda za a kwakwarzane shi, akwai kuma wanda zai rubuta cikin wutar jahannama, akwai kuma wato hatta yumarru akhiruhum suhuban yushabu sahaban, har kuma na ƙarshen su yazo wucewa yana jan ciki yana jan jiki. Kamar yanda hadisi yazo daga Abdullahi dan Mas'ud wajen fassarar fadin Allah ta'ala yas'a nuruhum bayna aidihim, yace ala aqad walu ala qadri a'malihim, wana za su zo wucewa akan sirade haske yana haska musu gaban su, amma hasken gurgudan ayyukan su, wani hasken sa sosai, wani hasken sa dishi dishi, wani hasken sa ya kawo ya dauke, wani ma kwata kwata bashi da hasken. Wannan yana daga cikin abinda Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan haka bayani game da wannan aya yazo daga ummi mubashir wanda tace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada inda Hafsa yace la yadkhulu an-nara insha Allah min ashabi shajarati ahadun alladhina bay'u tahtaha qalat bala ya rasulullah fantaharaha faqalat Hafsa wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad qala Allah azza wa jalla thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiya. Daka wannan siradi guri ne mai hadarin gaske sosai, kamar yanda yazo a cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito shi daga Abi Sa'id al-Khudri cewa siradi madhabatun, gurin darjewa ne, wajen talala biya ne, madhallatun, wajen zamewa ne, alaihi khatatib, ga kugiyoyi, ga makatoci, ga kayoyi waɗanda suke shimfadaddu, ga kuma ainihin wato kayoyi waɗanda suke karkatattulan kwasassu, duk akan wannan siradi. Sannan kamar yanda ya tabbata wa annahu adaqqu min ash-sha'ra wa haddu min as-sayf, hadithun Muslim yace wannan siradi yafi gashi sirantaka, yafi takobi ainihin wato kaifi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fa yajibu al-imanu bis-sirat, daka wajibi ne yin imani da siradi, wa annahu haqqun haqiqatun, kuma lallai siradin nan gaskiya ne kuma hakika ne, da haka akwai shi tabbas ne, siradi gaskiya ne kuma tabbas ne. Wala naltafitu ila al-mu'tazila, ba za mu kula da maganar mu'tazilawa ba, wa gairihim, da wasun su min ashabil madaris al-aqlaniyya, daga cikin mabiya makarantu irin na gabatar da hankali akan nassi, wal ahwa'il mardiyya, da kuma san zuciya wanda yake na halaka, alladhina ankaru, ba za mu bi wa'annan ba wa'anda suke inkari, ankaruhu suke inkari game da siradi. Da haka wa'anda suke ganin babu wani siradi, to wannan gaskiyar magana mu'tazila suna ciki, da kuma almajiran su wa'anda suka biyo tunani irin nasu, da kuma ma'abuta alhawa almarjiya, su ne suke inkarin siradi suka ce babu. Wa ankarul mizana, ba iya siradi ba sun mai inkarin mizani, sun ce babu wani mizani. Wal hauda, kai har tabkin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun ce ba haka bane. Aw awwaluhu awwaluhuma, ko kuma sun yi tawilin wa'annan abubuwa, sun yi tawilin mizani, sun yi tawilin tabki, wa gairahu, da wannan haka, minal gaybiyat, daga cikin al'amura na gaibu, allati dallat alaiha nususul kitabi wa sunna, wanda nassosi da dama cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun yi nuni akan haka. Wa ajma'a 'alayha salaful umma, sannan magabata daga sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina na wannan al'umma duk sun hada akan haka, cewa siradi gaskiya ne, mizani gaskiya ne, tabki gaskiya ne. An fahimta ko? Kaman yanda ayoyi da hadisi sun tabbatar da haka. Wala yakadu ya khalu kitabun, zai yi matukar wahala ka ga wani littafi, ka samu wani littafi, min kutubis sunnati, daga littafan sunna, wal aqida, da littafan da suka shafi aqida, wal ahkam, da na hukunce, nazaman, wa'inda aka yi rubutun wato waƙe, wa nasaran da wa'inda akai rubutun zube min zikir wujubil iman bi hadhihi al-usul zai yi matakar wahala ka samu littafin da bai ambaci wajibcin yin imani da waɗannan asalai ba al-gaybati wato al-gaybati al-azima wato bi hadhihi al-usul al-gaybiyya al-azima zai yi matakar wahala ka samu littafi na sunna littafin da akai bayanin aqidar musulunci littafin da akai bayanin hukunce hukunce wannan littafin na waƙe ne ko na zube ne rubutun zube ne ko na waka da ba ai bayani akan wajibcin yin imani da waɗannan asalai na gaibu ba masu girma wa bayanil khatari alaman hadda anil imani biha da kuma bayani wato na hadarin wanda ya bijire wa yin imani da waɗannan abubuwa aw raddiha ko kuma ya kiyarda da su fal hujjatu qa'imatun hujja akan tabbatar waɗannan abubuwan tana nan daram shine ainihin qa'ima daram kenan fal hujja hujja game da cewa siradi gaskiya ne hujja game da cewa akwai mizani akwai tafki wannan hujjar tana nan daram wa anwaruha adil wa anwaru adillatiha sannan hasken dalilan wannan al'amura sadi'atun bayyanannu ne wa a'zaru mukhalifihi dahidatun sannan uzurrukan da masu hamayya game da wannan masu saba waɗannan nusu suka yi dahidatun ruguzazzu ne wannan hujjojin nasu na fata an gane la'alla yakuna linnasi 'ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul domin kada mutane su zamanto suna da wata hujja wato la'alla yakuna linnasi 'ala allahi hujja domin kada wata hujja ta kasance ga mutane akan Allah ba'da ar-rusul bayan aiko manzanni wa kana allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne kuma mai hikima suratul nisa aya ta 165 da haka wannan ya tabbatar mana da cewa waɗannan suna daga cikin aqida in ana magana aqida dole sai kai imani da waɗannan abubuwa wa ma azrafa ma qalahu shaykhul islam fi lamiyatihi kai mamakin ban sha'awa da ban kayan abinda shaykhul islam ya faɗa a cikin littafin salamiya wanda mun karanta wannan littafin lamiya a wannan majalisi mai albarka an gane ko ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruzqal huda wato mallil hidayati yas'alu kun manta ko bakwa muraji'a al-mukhtasara wanda yake littafi ne takaitacce fi bayani madhhabihi inda shaykhul islam yake bayanin mazhabinsa wa aqidatihi da aqidarsa allati qarrara fiha ba'd al-i'tiqad salaf wanda yayi bayanin wasu daga cikin aqidun magabata a cikin wannan littafi haythu qala inda yake cewa wa uqirru bil mizan wal hawd alladhi arju bi anni min huriyan anhalu wa kadha as-sirat yumaddu fawqa jahannam fa musallamun najin wa akharu muhmalu hadha i'tiqadu ash-shafi'i wa malik wa abi hanifa thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fa ma 'alayka mu'awwalu wannan mun karanta kun tuna mun karanta wannan littafin ana na fata an gane ha haddace shi ko amma ka san ita hadda in ba a muraji'a ta yi kaga zubewa take inda shaykhul islam yake cewa uqirru bil mizan na tabbatar na kuma yi imani na yadda da cewa akwai mizani wato akwai sikelin auna ayyuka wal haudi kaman yanda nayi imani na tabbatar da cewa akwai tafki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi arju wanda wannan tafkin tafki ne da nake fata bi anni cewa ni dinnan an halu min huriyan insha daga wannan tafki kuma in koshi ina fata ina sa ran insha Allah zan sha wannan tafki in koshi wa kadhas siratu haka ma na tabbatar nayi imani yana cikin aqidata na yadda cewa akwai siradi yumaddu wanda za a miƙar da shi fauka jahannamin saman wutar jahannama fa musallamun najin akwai wanda zai kubuta da kyar wa akharu muhmalu wani kuma zai rubta ciki hadha i'tiqadu shafi'i game da yadda da siradi da imani da shi yadda da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda da sauran abubuwa na aqidar musulunci da malaika a cikin littafin sanar lamiya yace wannan ita ce aqidar imamu shafi'i wa malikin ita ce aqidar imam malik wa abi hanifa ita ce aqidar abi hanifa thumma ahmadu yunqalu sannan ita ce aqidar da aka ruwaito zuwa ga imam ahmad fa in ittaba'ta sabilahum da haka in ka bi tafarkin wayannan manyan magabata in ka bi tafarkin Abu Hanifa ka bi tafarkin Maliku ka bi tafarkin Shafi'i ka bi tafarkin Imam Ahmad fa muwaffaqun to kai abin datarwa ne ka dace wa in ibtada'ta in ku ka kirkiri bid'a ka kibin tafarkin su fa ma alayka muawwalu to baka da baka da wata madogara wallazi yadhharu abin da yake bayyana annal murura ala sirati lalle shigewa ta kan siradi ya kau zai faru ne ba'dal haudi bayan magana tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bayan an sha tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam an koru wasu an hana su sha to daga bisani kuma sai kuma ai magana siradi kenan almururu ala siradi wucewa ta kan siradi ya kau zai faru ba'dal haudi bayan shan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da shafa'ati bayan ceto walakin qaddamahu an-nazimu li ahmiyati amma duk da haka marubucin wannan littafi al-Imam al-Qahtani ya gabatar da wannan akan wayancan din saboda muhimmancin wannan gaba wa kullu muhimmin kuma kowanne yana da matukar muhimmanci labata an gane amin al-imanu bi haudi nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallama imani da tafkin annabin mu sallallahu alaihi wa sallam thumma dhakara an-nadhim rahimahullah sanan al-imam al-qahtani rahimahullah ta'ala ya ambaci al-mas'alata ath-thaniyata mas'ala tabiyu wa hiya ita ce al-imanu bil haudi alladhi ja'alahu Allah tabaaraka wa ta'ala li nabiyyihi makrumatan sai kuma yayi bayani akan imani da tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ta'ala ya sanya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya bashi shi a matsayin makarumatan mutuntawa da girmamawa wa huwa a'zamu ahwadil anbiya wato wannan tafki shine mafi girma daga tafkunan annabawa kap tafkin annabawa babu wanda tafkin sa ya kai fadi da tsawon murabba'in taki wato tafkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin shi tafkin annabi sallallahu alaihi wa sallam duluhu masiratu shahrin wato tsayinsa tafiyar wata guda ne wa adadu aniyatihi adadin kofunansa adadin nujumi samaya adadin taurarin sama kama jaa fil ahadith sihah kaman yanda yazo cikin hadisi ingantattu wal hisan da kuma hadisi wadanda suke da darajar hadisi hasan allati balaga da haddat tawatur wanda saboda yawan hadithin hadisan har sai da suka kai matakin hadisi mutawatiri wa qad nazama ahaduhum dhalika fil abyat taliya haqiqa wani daga cikin malamai ya waƙe waɗannan ainihin ya waƙe wannan mas'ala da kuma hadisan da sun kai matakin hadisi mutawatiri ya waƙe su ainihin a cikin baitocin nan masu zuwa mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wa hatasib wa ru'yatun shafa'atun wal haudu wa mashu khuffaini wa hadhi ba'du yake cewa mimma tawatara hadithu wato mimma tawatara daga cikin hadisan da sun kai matakin hadisi mutawatiri hadithu man kadhaba shine hadithin da manzo Allah ya ce man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar inda manzo Allah ya ce duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanadi gurin zaman sa a wuta wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyoyi da yawa wanda ana ganin yawan ruwayoyin wannan hadisi ya kai hadisi mutawatiri wa man bana lillahi masjidan da kuma bayanin duk wanda ya gina wa Allah masallaci yayi kashe kuɗi yayi tsawar masallaci ya kawata shi ya sa liman ya kula da liman da sauran mahidin masu hidimta a masallaci kuma dan Allah yayi wannan aikin shi ma yana daga cikin hadisin man bana lillahi masjidan ko man bana lillahi baitan wannan shi ma hadisin yawansa da duruk ɗinsa ya kai hadisi mutawatiri wa hatasib ka kirga ka lissafa wannan ko kuma wa man bana lillahi baitan wa hatasib wanda ya gina masallaci dan Allah kuma ya nemi ladan wurin Allah wa ru'yatun akwai kuma ganin Allah shi ma hadisan da suka zo akan magana cewa wato almu'minai za su ga Allah an gane ko gani na ido kuru-kuru kamata rauna innakum satarauna rabbakum iyanan za ku ga ubangijinku gani na ido kuru-kuru kamata rauna shamsa laylatul badr la tudammuna fi ko inda ru'yatihi wannan hadisin mun sha karanta shi ma wannan hadisin malamai sun ce saboda yawan sahabban da suka ruwaito shi ya kai matakin hadisi mutawatiri shafa'atun sai kuma hadisin magana ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ko ceto shi ma ya kai matsayin hadisi mutawatiri
wal haudu sai kuma ainihin wato tafki na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisan da suka yi magana a kansa ya kai wato hadisan sun kai matakin hadisi mutawatiri wa maso khuffaini da kuma shafar huffi hadisan da suka yi magana akan shafar huffi to su ma hadisan yawan su ya kai ainihin wato matakin hadisai mutawatiri na fata an gane wa hadhi ba'du wannan wasu ne daga ciki haka akwai hadisan da malamai sun tattara su waɗanda sun kai matakin hadisi mutawatiri to daga ciki har da wannan hadisin na tabbatar da tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan ruwayoyin sa ya kai matakin hadisi mutawatiri wa huna waqafatun anan akwai wata tsayawa da za a yi wa hiya anna ulama mas'alah cewa hakika malaman mas'alul hadith lamma qasamul haditha yayin da suka raba hadisi ila mutawatir wa ahad zuwa hadisi mutawatiri da ahad kana qasduhum sahihan manufar su ta raba hadisi mutawatiri da hadisi ahad manufar su sahihi ya ce manufa ce mai kyau asalin wanda suka ce hadisi ya kasu biyu akwai mutawatiri akwai ahad manufar su da kyakkyawan niyya suka yi wa fihi fawaidun a cikin wannan mas'ala akwai fa'idoji min ha daga ciki annahu inda wujudi ma zahiruhu ta'arudu yuqaddamu almutawatira ala al-ahad fa'idojin da ke cikin yin bayanin akwai hadisi mutawatiri akwai hadisi ahad yake cewa daga ciki annahu yanda sha'anin yake inda wujudi ma zahiruhu ta'arudu a dissan da aka samu wani hadisi wanda a zahirin hadisin an samu cin karo da wani hadisi yuqaddamu almutawatira to akan gabatar da hadisi mutawatiri ala al-ahad akan hadisi ahad li'annahu aqwa domin yafi karfi wa athbatu yafi tabbata li ta'addudi makharijihi sabida yawan mafitar hadisin wa gairu zalika da wannan haka min awjuhi tarjihi daga fuskoki daban-daban na rinjayar da wannan hadisin akan wani hadisi wa illa in ko ba haka ba fa kullu ma thabata bi sanadi as-sahih ai in ba dan shi bambanta maka hadisi mutawatiri da hadisi ahad saboda irin wannan mas'ala in ta taso aka samu hadisi guda biyu sun ci karo sai aka duba ga amma shi wannan hadisin mutawatiri ne wannan hadisin ahad ne to wannan hikimar sanin hadisi ahad da mutawatiri kenan sai a gabatar da hadisi mutawatiri akan hadisi ahad amma in ba dan haka ba shi kansa hadisi ahad inda ya inganta to ai shi ma ana amfani da shi a inda ya zama fa kullu ma thabata bi sanadin sahih duk wani abu da ya inganta ya tabbata da isnadi ingantacce almuttasil wanda isnadin ya hadu ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam min gairi illatin ba tare da wata illa ba wala shuzudin ba tare da shuzudi ba fa innahu yajibu qabuluhu karbar wannan hadisi ya zama wajibi wala amalu bihi da kuma aiki da shi ya zama wajibi dan haka in dai ba an samu shuzudi ba ba an samu illa ba domin awwalu has sahihu wa mattasal isnaduhu wa lam yashidd aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabdihi wa naqlihi wato imam al-Baiquni yake cewa wato shi hadisi sahihi shine wanda ya cika sharuɗa guda biyar an gane ko mat ittisalus sanad adamu shuzuz adamu al-illa qadiha tamamu dhabt an gane ko wayannan sannan yake cewa kaga awwalu hasahihu wa huwa mattasal isnaduhu kaga ittisalus sanad wa lam yashidd adamu shuzuz wa lam yu'al adamu al-illa qadiha yarwihi adlun kaga a samu adalatul rawi shine na hudu sannan kuma dhabitun an mithli wato abunan yarwihi adlun dhabitun sannan a samu tamamu dhabt waɗannan sharuɗan guda biyar su suke sa in ka ji an ce hadha hadithun sahihun ba kawai shayi ake sha ajiya kama yayi kan kama kawai a ce hadha hadithun sahihun ba akwai sharuɗa guda biyar dinnan sai sun cika ake cewa hadithi sahihi ina fata an gane na farko a samu me rawi din in rawiyan guda goma ne kowa sai ya cika wannan sharadin in rawiyan hadithin sun kai guda 20 duk kowa sai ya cika wannan ka'idar sannan za a ce wa hadithin sahihi mutum goma ne suka ruwaito shi kowanne sai an kalle shi tamamud dhabt yana da cikakkiyar hadda eh duk suna da tamamud dhabt sannan adulun kowannen su ya cika sharadin adala eh ya cika sannan an samu ittisalu sanad ba a samu tsinkewa ba salsalar daga wani daga wani ba a samu wani tsinkewar isnadi ba a hanya ee sannan ba a samu shuzuzi ba ee ba a samu illa qadiha ba ee to hadisi ya zama sahihi an gane ko wa kullu ma rutubatil husni qasur fa huwa ad-da'if wa huwa aqsamun kathur wannan dukkanin sa malamai sun yi bayanin sa ba sai mun abun nan ba bambancin hadisi hasan da hadisi in ka koma mai baikuniya a matakin farko ya ga maka bambancin hadisi hasan da hadisi sahihi bambancin guda ɗaya ne sura wuyan hadisi sahihi su waɗannan duk haddasu tamace su kuma rawiyan da suke cikin hadisi hasan su kuma suna da kifatul dabt haddasu ba ta da ƙarfi kamar ta wayancan dabaka ta farko shine kawai bambancin hasan da sahih dudaka indai hadisi sahihi ne ko da ahad ne wajibi ne a karbe shi kuma wajibi ne a yaki da shi ba wai sai ya zo ta hanya mutawatira ba abin da yasa kawai aka kawo maka cewa malamai sun raba hadisi zuwa gida biyu akwai mutawatiri akwai ahad daga cikin fa'idar haka shine duk sanda aka samu cin karo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kila wannan hadisin yace ayi wannan yace kar ayi sannan sai to kaga sun ci karo to yanzu daga cikin hanyoyin da za a bu dan rinjayar da magana daya akan daya akan kallo wannan hadisin da yace ayi me matsayin sa sai aga ai yawan marwaitan tun daga kan sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i wato marwaitan suna da yawa shi ko wannan wanda yace kar ayi shi ma ya inganta amma kuma marwaitan ba su da yawa bai wuce mashhur ba ko aziz akwai hadisi mashhur ko aziz bai wuce mashhur ba ko aziz to yanzu anan sai a rinjayar da wannan hadisi mutawatiri din akan wannan hadisin ahad sai ai aiki da hadisi mutawatiri a aje wannan hadisin ahad wannan yana daga cikin fa'idar da ta sa aka kawo amma ba wai dan ana nufin ga hadisi ya cika sharuɗa kawai dan shi ahad ne a ce ba za a karbe shi ba ko ba za a yi aiki da shi ba mun bayyana wannan sawa'un kana zalika fil aqida sawa'un wannan hadisin ahad din hadisi ne wanda yayi magana akan aqida aw al ahkam ko hukunce hukunce wa sawa'un kana mutawatiran sawa'un mutawatiri ne aw ahadan ko kuma hadisi ne ahad wa inna ma akhadha hadha taqsim ahlul ahwa wato yan bid'a ma abuta san zuciya su suka riki wannan rarraba hadisan min al mutakallimin daga masana ilimin falsafa wa gairihim da wasun su limaqsadihim sayyi saboda mummunar manufarsu sai ne suka dauki wannan rarraba hadisin da aka yi sai ce wa huwa anna al ahad wa yasbil shi hadithi ahad la yu'malu biha ba'a aiki da hadithi ahad fil aqaidi a cikin aqida li annaha la tufidu al ilma saboda hadithi ahad baya fa'idantar da ilimi ala haddi za'amihim a fadar su faraddu bidhalika da aka sai suke maida suke yin raddi saboda wannan rubabbiyar hujja sai su yi raddin hadithi wanda yake ahad suke karbar sa wa harrafu kaseeran suka karkatar da yawa mimma thabata bil qur'an daga cikin abin da ya tabbata al qur'ani was sunnati da sunna mimma yajibu al imanu bihi daga cikin abin da ya wajaba ai imani da shi da hujjar waye ahad ne suka yin aiki da shi shine wanda wani cikin masara falsafar na wannan zamanin wanda aka yi ta tattaunawa wani lokaci dan ni subut wane ne waye ahad kaza kaza duk wannan an yi ta wannan abun a can baya to duk wannan shine وهذه المساله لها نظائر مما يقعده بعض العلماء قديما لغرض صحيح فيتخذه اهل الاهواء سبيلا الى تحريف الكلم وهذه المساله ونم مساله تا حديث احاد متواتر لها نظائر وتتنا ده مكمنتنتا مما يقعده بعض العلماء daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka sanya ya zama suka sanya shi ya zama ka'idoji kadiman batun yau ba li garadin sahihin sun sanya wannan a matsayin ka'idoji saboda manufa ingantacciya mai kyau amma fa yattakhidahu ahlul ahwa ma abota san zuciya sai suka riki wannan abin sabilan ila tahrifil kalimi ya zama wani wata hanya zuwa ga karkatar da magana amma wadhihi daga yanda take wa ma mas'alatul majazi annabi ba'idin ai mas'alar hakika da majazi ba mu dade da barin ta ba mun tattauna ta a can baya shi ma asalin wanda suka ce akwai hakika akwai majaz sun fada da kyakkyawan niyya saboda wata mas'ala ta ilimi amma daga baya sai kuma ma'abota san zuciya suka riki wannan majaz din suka karkatar da ainihin wato manufar da ake da ita mai kyau suka dasa akan manufar su wanda take marar kyau in yattabi'una illa dhann ba komai suke bi ba face zato wa ma tahawal anfusu da abinda zukatan su suke so musu na sha'awa-sha'awe walaqad ja'ahum min rabbihimul huda kuma haqiqa shiriya ta zo musu daga wajen ubangijin su suratul najm aya ta 23 fa hadha taqsim wa nahawhu irin wannan kashe-kashen na misali hadisi ahad da mutawatir hadithun wato kashe-kashe ne da yana faruwa lam yakun mawjudan ala ahadir ra'ilil awwal فهذا التقسيم وان كشكشن ونهوه ده ire-iren sa hadithun shi ma fararre ne ba tun zamanin sa bai yake ba hadithun shi ma fararre ne lam yakun mawjudan wai babu shi a farko babu shi ala ahadir ra'ilil awwal wato a zamanin mutanen farko alladhina hum a'lamu wayanda su suka fi ilimi wa ahkamu suka fi hikima da sanin hukunce-hukunce wa aslamu suka fi kubutar zuciya da kubutar aqida والله المستعان وكما وضح الناظم كما يندده الامام القحطاني بيان فهوض نبينا صلى الله عليه وسلم تبكين النبي صلى الله عليه وسلم اشد بياضا من اللبن انزل الله صلى الله عليه وسلم تبكين الناس يا فنون فري حسكيني دشي كر وانينون wa abradu min athalji sanyi ne da shi wane kankara wa ahla min al'asali zaki ne da shi chakwai wane zuma man shariba minhu manzo Allah ce duk wanda ya sha wannan ruwan sharbatan sha dai kadai la yazma ba'daha abadan daga shar ruwan wai wani abu sunan ta kishirwa an dauke masa ita har abada Allah ka shayar da mu wannan ruwa kana sha dai kawai an mantar da kai kishirwa ka ce wai a baka ruwa ka sha ko kana neman ruwa ka sha kishirwa ta kama ka shan ruwan tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya ya tafiyar da kishirwa har abada wa qad qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana faradukum alal haud ni zan je in gabace ku ina nan zan tsaya a tafki manzo Allah yana can yana jira mu ya ce zai jira yi mu insha Allah ya ce ana ni din nan faradukum zan gabace ku zan riga ku yin gaba alal haud zan je tsaya kan tafki la yurfa anna ilayya rijalun minkum za a dago mun wasu mutane daga cikin ku hatta idza ahawaitu li unawilahum har sai na mika hannu in kamo su ikhtuliju duni sai a kwace su daga gare ni ga sunan sun gangaro malam sun taho manzo Allah ya ce ina ganin su ina mika hannu in kamo su taho kawai sai in ga an kwace su daga hannu daga waje na an juya da su an kada su wani guri faqul manzo Allah ya ce sai in ce ay rabbi ya ubangiji ashabi wayannan sahabbai na ne yaqul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqul sai Allah ya ce la tadri ma ahadathu ba'daka baka san me suka farar ba bayan ka baka san me suka farar ba bayan ka wannan mun yi dogon bayani a karatunmu na hikima hikmatu min at-tarikh saboda shi'a sun riki wannan a matsayin wata hujja da wani makami da za su kawo suka akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu in ma ka dauka da sahabbai ake ka san dai ba za ka ce sahabban da muke magana wanda muka yi imani da matsayin su ne sahabbai ba ka ce da su ake ba sai dai ka ce munafikai wayanda ko dai sun yi ridda ko sun yi nifaka ta shige su bayan annabi ya bar duniya ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya ba a bayyana masa da su a matsayin munafikai ba dan haka da suka je lahira ya san su a matsayin su na sahabban sa bai san akwai nifaka ta tare da su ba har ya bar duniya to in suka zo a kada sa ce wannan ai sun canza na ba ta an gane wannan hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 7,049 Imam Muslim hadisi na 6,118 hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa fi riwayatin fi sahih a wata ruwaya ta sahih sahihul bukhari Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisi na 6583, Imam Muslim ma hadisi na 249, hadisin Abi Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. Fa qulu suhukan suhukan, manzo Allah ya ce haka suka yi, cin amana suka yi, wato fada suka yi da sunnata, fada suka yi da masu riko da sunnata, ashe kishiyanta sunnata suka yi, ashe bid'a suka yi ta yadawa cikin mutane. Fa suhukan, manzo Allah ya ce ai nesa da su. Fa suhukan liman gayyara ba'di, manzo Allah ya ce ai can ai nesa da duk wanda ya canza sunnata bayan na bar duniya. Wannan ila yawmil qiyamati, duk wanda ya kirkire bid'a, ya kishiyanci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dinga fada da abinda annabi ya koyar, annabi ya rayu akai, annabi ya bar duniya, ya bar al'ummar musulmi akai, yazo ya hargitsawa mutane lissafi, ya shigo da wani abu sabanin abinda annabi ya koyar, wannan shine abin da zai faru tsakaninsa da manzon Allah ranar tashin alkiyama. Manzon Allah ya ce suhukan suhukan liman gayyara ba'di, duk wanda ya canza min sunnata shekara 23, manzon Allah 13, Makka 10, kowace irin gwagwarmaya, an fasa makai, an makaza da kyar malan da subun goshi, manzon Allah ya tabbatar da addini, tsayayyen addini, ingantacce tsaftataccen addini, nagartacce daga gurin Allah wanda babu gurbata a cikinsa. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba addini. Sannan an samu kuma wasu ma'abuta son zuciya sun yi amfani da yankewar wahayi, aka dinga samu Shi'a ta fito, Mu'tazila suka fito, Khawarijawa suka fito, Jahmiya suka fito, Murji'a suka fito, Jabariya suka fito, ga su nan kala 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 kala. Kuma dama manzo Allah ya ce al'umman nan sai ta rabu gida 73. Manzo Allah ya faɗa. Shi yasa a cikin abin nan al-Gunya li dalibi tariqil haqq, littafi ne na Sid Abdul Qadir Jilani rahimahullahu ta'ala, in ka koma cikin sa ya kawo har kashe-kashen wato wannan 73, yanda guda ɗaya ta fashe gida 10, sai ya ce wannan ta yi rassa kaza, daga gare ta take kaza, ya kawo su har sai in ka kirga za ka gansu sun kai 70, sun kai 73. To shi yasa wannan gangariyar guda ɗaya a sai wanda Allah ya zaba, wannan guda ɗayar saboda ita ce ta gasken, to shi yasa ta fi wahala. Ragokan akwai hayaniya, akwai dan nishadi a ciki, akwai dan morewa a ciki, akwai dan rangaji a ciki, wannan dole ya tukwashi jama'a. Ina fata an gane. Yawa, amma duk wanda yake akwai malam, akwai nutsuwa, akwai karatun alkur'ani, akwai qiyamul layli, wannan ai sai jaruman mutane. Ina fata an gane. Allah ka sa muna da rabo a cikin su. Wannan hadithin Bukhari ya ruwaito shi da Muslim, hadithin Abi Sa'id al-Khudri, wal faratu huwa alladhi yasbiqu ghayrahu, da manzon Allah yake fada a can yace ana faradukum alal hawd, abinda ake kira da al faradu anan huwa alladhi yasbiqu ghayrahu, shine wanda ya riga wanin sa, da haka manzon Allah zai riga kowa zuwa wajen wannan tafkin. Ilal ma, ai alladhi yasbiqu ghayrahu ilal ma, wanda zai yake riga wanin sa zuwa ruwa, zuwa shan ruwa. Wa minhu summiya diful mayyit faradan, wannan yasa ake kiran yaron da ya mutu ake kiran sa farad, ma'ana ai alladhi sabaqa walidayhi ila aljannati bi idhnillah, wanda zai gabaci iyayensa ya riga su zuwa ainihin wato aljanna da izinin Allah. Wannan shi yasa shi ma yaron da ya mutu yana karami ake kiransa farad. Allahumma ja'alhu liwalidayhi faradan, zaka ji a cikin addu'ar mamaci karami yaro ana cewa Allahumma ja'alhu liwalidayhi faradan, ya Allah ka sanya wannan yaron ya zama shine wanda zai je ya gabaci iyayensa, ya share musu hanya kan su karaso. Lidhalika, saboda haka ne, fa inna haula'i, wadannan ashabul ahwa, ma'abuta san zuciya, alladhina gayyaru, wa'inda suka canza, wa baddalu suka musanya, fa gayyaru fi sunnah wa fi ma'alimiha wa gayyaru fi ahkamillahi azza wa jal, hum awlan nasi bi an yuraddu wa yuzadu an hawdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuhramu minhu wa la yadhuquhu li annahum laysu ahlan lidhalika, as'alu Allah an yasqiyani wa iyyakum minhu sharbatan la nadhma'u ba'daha abadan wa an yarzuqana jami'an at-tamassuka bis-sunnah fa innahu tariqul janna. Mala yake cewa domin wa'annan ma'abota san zuciya, ma'abota bid'a, sune waɗanda gayyaru wa baddalu fa gayyaru fi sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace abu kaza sunna ne su kuma sai suka kawo wani abu manzon Allah ya kawo zikiri sun kawo nasu ya kawo salati sun kawo tasu ya kawo sallah sun kawo tasu ya kawo komai su ma sun zo da nasu shine fa gayyaru fi sunna sun canza har a sunna wa fi ma'alimiha har a cikin ilimin muka da suke da alaka da sunna sun canza nasu daban na manzon Allah daban wa gayyaru fi ahkamillah sun caccanza hukuncen hukuncen Allah azza wa jalla hum kaga waɗannan aulan nasu su suka fi kowa cancanta cikin mutane bi an yuraddu akan akoro su wa yuzadu a fatattako su an haudin nabi sallallahu alaihi wasallama gabarin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhramu minhu sun fi kowa cancanta wanda suke tallata bid'ar bid'a ta kishiyanci ta kalubalanci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa cancantar a haramta musu shan tafki wala yadhuquhu ba za su dandane shi ba la'annahum laysu ahlan lidhalika domin ba su cancanci haka ba me suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama me suka yi wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam har za su sha tafkin sa bayan magauta sunnar suka zama magauta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa so su ji an ce manzon Allah ya ce ba sa san su ji an ce a aje maganar kowa a rike ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'u kullu qawlin inda qawli muhammadin ba sa san su ji an ce a gabatar da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowa as'alullah ina roƙon Allah an yaskiye ni ya shayar da ni wa iyyakum ya shayar da ku minhu daga wannan tafki sharbatan ko da 11 ne la nazma ba'daha abadan 11 da ba za mu saki jin kishirwa bayan sa har abada wa an yarzuqana jami'an tamassuka kuma muna roƙon Allah ya azurta mu gaba ɗayan mu yin ruqo bis sunna da sunnar annabi fa innahu dariqul janna wallahi duk wanda ya gane yake san tafarkin aljanna ba zai kawo biye biye ba tafarkin aljanna sak shine ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashara an-nadhimu al-imamu al-qahtani yayi ishara ila anna ash-sharba akan cewa wannan sha min haudin nabi daga tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam qasirun ala ahli sunnati wal jamaa ya takaitu ne akan ahli sunnati wal jamaa idan ka gara tun da wuri saki kowace firqa saki kowace dariqa zo ka kama dariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saki kungiyar kowa zo ka kama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake da sahabbansa shiga cikin wannan rukunin ka shiga cikin wannan tawagar duk kiraye kiraye watsar da shi alladhina yu'minuna bil haud sunna wanda suka yi imani da tafkin shi yasa ba su yarda su kama kafar wala ba amma man ankarahu amma wanda yayi inkarin tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa aminun wannan ya cancanta wa hariyun ya dace Allah ya sharaba minhu kada ya sha ya dace kada a bashi wannan ruwan ya sha domin shi bai ma yarda da tafkin ba tunda bai yarda da shi ba yana daga cikin wanda sun cancanta sun dace da a haramta musu shan wannan tafki fa ahlus sunnati wal jamaa kada ahlus sunnati wal jamaa shi fa wannan ahlus sunnati wal jamaa ba wai wani abu bane wanda ni zan dinga tuciya kowa zai iya claiming da wannan suna kuma ba a suna bane a aiki ne dan ka shekarar 1000 kana cewa kai ahlus sunnati ne wal jamaa aikin ka ya saba da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan da'awa ce haka da'awa kowa ma zai iya yi humul ladina qalu in baka san suwaye ahlus sunnati wal jamaa ba sune wadanda suka ce rabbunallahu thumma istaqamu alal haqq suka ce ubangijinmu shine Allah thumma istaqamu alal haqqi sannan suka kafe akan gaskiya ila Allah qawra rabbahum subhanahu wa ta'ala basu canza ba juyi canjin wuri canjin zamani canjin yanayi samun kudi talauci mulki rashin sa wannan rashin lafiya wannan duk bai canza su ba daga wannan aqida ta su har zuwa lokacin da suka mutu suka hadu da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa humul ladina hakkamul kitaba was sunna wai in har yanzu ba gane suwaye ahlus sunnati wal jamaa ba sune wayanda suka yadda alqur'ani da sunna ya musu hukunci duk sanda mas'ala ta shigo suna hukuntar da alqur'ani ne da sunna akan duk abinda ba su ba wa ataqadu sufa abinda suka kudurce wa amilu sun kudurce hakan wa amilu bima dalla alaihi kuma suna yin aiki ne da abin da alqur'ani da sunna suka nuna zahiran wa batinan zahirun su batinin su haka suke ina ba ta an gane da aka ba suna bane abun ba gori bane ka dinga yi wa wani gori aiki ne wa aykanu bi anna al-kull min indillah kuma sun sakankance sun yadda da cewa duka daga wurin Allah da kitabu da sunna din duk daga wurin Allah ne fa aminu da aka suka yi imani wa amilu suka yi aiki tukuru wa raddu ma tashabaha minhu suka kuma mayar da abin da ya dan zama mutashabihi daga alqur'ani ko daga sunna ila muhkamihi suka mai da shi zuwa ga muhkam din sa wa ghayruhum wasun su kuwa mimmanin harafa an sunnati na daga cikin waɗanda suka saude suka sauka daga kan sunna wal jaddati suka sauka daga kan tafarki wabtada'a fi dinillah kuma ainin wa ghayruhum wanda ba su ba mimmanin harafa shine wanda ya karkace an sunnati daga sunna wal jaddati da tafarki wabtada'a fi dinillah ya kirkiri bid'a a cikin addinin Allah ma laysa minhu abinda baya cikin addini da karfi da yaji yayi kememe ba kunyar Allah ba kunyar bayin Allah ya kutso da wannan abin cewa shi ba addini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba sahabbai ba san shi ba tabi'ai ba su ba atba'u tabi'ina duk ba su ba amma ya fitittike yace shi ma addini wa amana bi ba'd alkitab ya zama cikin waɗanda suke imani da wani bangare na alqur'ani wa kafara bi ba'din kuma ya kafirce wani bangare na alqur'ani kamar qala Allahu anhum Allah yayi magana akan irin su yace fa ammal ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda a cikin zuciyarsu akwai cuta ta munafurci akwai karkacewa a cikin zuciyarsu fa yattabi'una ko da yaushe suna bin ma tashabaha minhu abinda yake mai dan rikirkitarwa a cikin alqur'ani ibtigha'a alfitnati dan neman fitina wabtigha'a ta'wili da kuma neman tawili Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah suratu ali imran aya ta 7 wa hakama aqalahu yana cikin irin waɗanda suka bar tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi yana hukunta hankalinsa alqasira hankalin da yake takaitacce wa hawahul fasida da san zuciyarsa gurbatacciya wayannan su suke jagorantarsa su suke sa shi su suke hana shi ba alqur'ani ba ba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba hankalinsa yake hukunta wato hankalinsa ne yake masa hukunci sai kuma san zuciyarsa fa haulai wadannan la nasiba lahum fi hadhal hawl ba su da rabo a wancan tafkin wa in kana annabi sallallahu alaihi wasallam zakara duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa anna alaihim atharul wudu suna da alamomin alwala tunda sun yi alwala za su zo su ma da alamomin alwala wa ma zalika didda haka yuharramuna za a haramta musu shan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa li'annahum ahdathu fi dinillahi ma laysa minhu saboda sun kirkiro abinda babu shi cikin addinin Allah sun shigar da shi cikin addini wa ma aktharul muhdathina fi hadhihi al-azmina kai masu kirkirar bid'a a wannan zamanin namu sun yawaita al-mutaakhira musamman wannan zamani namu na karshe fa yuhramu minhu kullu mubtadi'in za a haramta wa dukkan wani dan bid'a shan wannan ruwan tafki wa yakuna shi wannan tafkin zai kasance khassan bi ahli sunna zai keɓanci ahlus sunna ne mabiya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam alladhina hum atba'u nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam sune mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko ina suke a duniya qaulan wa amalan wa i'tiqadan a maganganu a ayyuka a aqida muna da lokaci inci daya alhamdulillah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce kuma ka ba mu ikon guje mata insha Allah sai mu tashi al-imanu bil mizani wal jazaa'i ala al-a'mali in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran